أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غوديا داك بدك الله سبحانه وتعالى دي هدام وانا مسلاتي دومن فارك راتو نلتاه بطم مالمي نا إمام الحسن بن علي بن خلف البربهاري للتأديب سنة شرح السنة عند يو إن شاء الله تعالى زامت أشاء كان درسين هرقو نا شوان للتأديب كما يندى سنة تقباك دقولن قراتوك هم أهارا يندى جو أسمن مالمين زأكارن للتأديب شي مالمون مالين شي كما wani matsayi gare shi tsakanin malamai kuma littafin nashi ne kumsa. To shi wannan malami mai suna Imam Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari shi ana mai laƙabi da Sheikh Al-Hanabila. Shehu ne kamar malami ne babba a cikin mazhabi na Hanbaliya. Mazhabi na Hanbaliya shine mazhabi na Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunna wal Jama'a. Kuma shi wannan malami kudwa ne, abun koyi ne, kuma shugaba ne, kuma hafiz ne, kuma yana da itiqani sosai, kuma thiqa ne, yardadde ne, kuma malamin fiqhu ne tsakanin malamai. Kwarai sun bashi yarda, kuma an yarda da shi, kuma malami ne na hadisi ko malami ne na fiqh. Shi ne ake cewa Al-Barbahari. Shi wannan ba Allah ya rayu a cikin fage na ilimi, kuma ya rayu tare da manya-manya daga cikin malamai. Daga cikinsu shi ne Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunna wal Jama'a, da kuma Al-Marwazi, shi ma sahibi ne na Imam Ahmad, yana daga cikin kenan manya-manyan ɗalibai na wa'innan manyan malamai guda biyu. Su kuma wa'innan malamai sun yi fice a ɓangaren ilimi, sun yi fice a ɓangaren hadisi, sun yi fice a ɓangaren tauhidi. Shi wannan bawan Allah yana da matsayi sosai tsakanin malamai masu da'awa, masu kuma kare tauhidi, masu kuma kare aqida ingantacciya wadda ta tabbata daga manzon rahama sallallahu alaihi wasallam. Wannan malami baya tsoron mai zargin mai zargi, kuma ya kasance yana da tsanani wajen inkari akan bid'a. Idan ya ga bid'a, hankalin shi yana tashi. Idan ya ga bid'a, yana dukkan kokarin shi domin ya ga ya kawar da ita, an tsaya akan abun da ya shafi koyarwa ta Manzo sallallahu alaihi wasallam. Baya so ya ga ana sarrafa. Ya kasance mai umarni da aikin kirki, mai hani da mumuna, kuma yana aiki da hadisi na Manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi wa dhalika adaful iman. Idan ɗayan ku yaga abu mara kyau ana aikatawa, to yayi kokari ya hana da hannun shi. Idan baya iyawa da hannun shi, to ya hana da bakin shi, to yana kokarin haka. Ya kasance malami ne mai zuhud akan abin da ya shafi abin duniya. Duniyar ta zo hannun shi, amma ya kasance ba a zuciyar shi ba take, a saman hannun shi take. Bi ma'ana bai kallahu da ita ba, bai maida ta ba ita ce rayuwar. Ina za ka neman duniya, daga ina kake neman duniya? A'a, ita take zauwa wurin shi, kuma in ta zo kin ma ba a zuciya ba take, a hannu take. Baya kokoyi akan abin da ya shafi abin duniya. Wannan malami ya kasance yana da malamai manya-manya daga cikin malamai wanda suka yi fice, kamar yadda muka ga wanda ya gabata. Daga cikinsu akwai Imam Ahmad, kuma daga cikinsu akwai Marwazi, kuma akwai At-Tastari. Yana da ɗalibai manya-manya, ɗaliban shi kuma su ma malamai ne, daga cikin su akwai irin su Abu Bakar Muhammad bin Usman ibn Battah shi ma wani babban malami ne kuma ya wallafe na ilimi sosai daga cikin su kuma akwai Abul Hussein bin Sam'un wa ghairi wannan bawan Allah al-Barbahari a cikin wallafe-wallafen shi dai wannan kadai tsira wannan kadai aka samu malami ne an san shi sananne ne kuma fitacce ne a harkar ilimin amma kuma ba aikatarin samun littattafan shi ba illa wannan littafin na sharhus sunna wanda yake hannu wannan bawan Allah ya rasu a lokacin mulkin wani sarki da ake ce mishi a lokacin wani khalifa da ake mai suna Al-Qahir wannan khalifa suna daga cikin mutanen da suka nima su azabtar da shi wannan malami Allah ya kudar da shi daga sharrin su daga bayan rasuwar shi wannan khalifa hakanan wani khalifa da yazo shi ma dai aka ji an gama shi da shi yana cikin koyi-koyi dai anan dai har Allah mashi rasuwa shi dai al-muhim mu san cewa wannan bawan Allah babban malami ne kuma ya ma addini hidima kuma karkashin koyarwa ta manzo sallallahu alaihi wasallam sai magana akan shi wannan littafi sharhus sunna idan mai saurare ji an ce sharhus sunna ya tambaya me ake nufi da sharhus sunna sai aka ce mai sharh sai tsammani yanda ake ma kowane littafi sharhi haka ake ne aka ce sunna kuma sai tsammani kawai hadisai ne kawai a ciki sai dai al-Fawzan al-Fawzan Allama hafizahullahu ta'ala shi yayi bayani filla-filla akan abinda malam yake nihi da wannan littafi nashi sai yake ce mana sharh sunna al-murad bi sunnati huna tariqatu rasul sallallahu alaihi wasallam abinda malam yake nihi da sharh sunna yana nihin hanya ta manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ba yana nihin hadisi ba a kullum zai maka magana ne akan yaya manzo sallallahu alaihi wasallam ya tafiyar da addinin shi kai ma kai irin wannan kazira shine ke ni da as-sunna yake cewa tariqatul rasul laysa al-muradu biha al-ma'na al-mustalah alayhi inda al-muhaddisi ba ana nihin ba sunna kamar yanda malaman hadisi suke fasara shi annahu ma tawata annabi sallallahu alaihi wasallam kaman da suke cewa shine wanda yazo daga manzo sallallahu alaihi wasallam daga fada ko aiki bi ma'ana dai hadisi mafi yawa haka ake fassara sunna bi ma'ana al-hadis to shine malai yake ce maka to ba wannan ma'anar bace zai dauka yana daukar tariqatul rasul sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa wa tariqatus salaf wa tariqatu ashabihi wa tariqatu as-salafus salih da hanyar da sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam yin suka rayu kuma da hanyar da magabata na kware almajiran sahabbai suka rayu akai suka yi addini to ita ce malam ya tattara ya kawo mana a cikin wannan littafi nashi don mu san wai yaya aqida wa'annan bayan Allah take kuma yaya suka rayu da wannan addini sai yake ce wahabihi hiya sunnatul ma'fura to wannan ita ce ake ce ma sunna wadda tazo daga wa'annan wanda aka gada daga wajen wa'annan bayan Allah almajirai na farko na manzo sallallahu alaihi wasallam kuma daga almajiransu sune salafus salih yace sawa'an fil i'tiqadi ya kasance ko a abin da ya shafi aqida ne aw fil ibada ko kuma a cikin ibada ne aw fil fiqh ko a fiqh ne aw fil adab ko a cikin ladabba ne wal akhlaq da halaye yace kullu hada yusamma bi sunnati min haythul umum dukkan wannan ana ce mishi sunna idan aka yi magana ajibulti kenan duk abin da aka samu koyarwa ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam saboda aqida da fiqhun da akhlaqin da ladabba da dukkan dangin abin da ya shafi addini ko ma menene ne daga manzo sallallahu alaihi wasallam ne za a same shi shi kuma idan aka same shi daga manzo sallallahu alaihi wasallam shine ai sunnah to dukkan waɗannan su ne aka jumulta aka musu ambato da suna sunna yace faqad yazkuru masail fiqhiyya misla almasih alkhuffain kakkai mamaki a cikin littafin nan kaji ya magana akan masu al-khuffain shawa akan khuffi shawa akan khuffi misali lokacin sanyi yanzu idan kayi arwalla ka sa su sai sai ya kasance wata arwallar ta sake kama ka kai to idan ka zo yi ba sai ka huta su sai ki ba kana iya shawa saman shikenan arwallar ka tai to masalan wannan ta shawa akan kufi mafiya malume suna sanya ta a cikin babi na akida banna mun ce a cikin littafin sunna na Imam Ahmad bin Hanbal shi ma ya ambata haka ya ka musu al-khufaini a cikin babi nabi na akida yace wa nikahin muta'a da nikah na muta'a wanda in shi a suke arman muta'a armi na kwantara a zo ai armi a sa lokaci a ce zuwa lokaci kaza za a rabu shi ne suke cewa arman muta'a haka in shi a suke ko a zo ai magana da mace da namiji zan mi armi amma na wata guda ai ba da sanaki shikenan wata guda yana yi kawai shikenan armi yana da ci to akan wannan mas'alar ma malam yayi magana akan ta yace min babil raddi ala firqi dalla wannan zai maka magana akan waɗannan masail ne ta domin ya raddi akan musu firq akan wasu wanda suka zo da wasu aqidu gurbatattu al mukhalifati fiha wa inda suka saba ma aqidata ahlus sunna wal jamaa yace wa qari yukarridu ba'd al masail min bab al ta'kid yace kuma yadda ka gani a cikin littafin nan ya maimaita wasu mas'aloli ba don wani abu ba saboda ya ƙara nuna ba muhimmancin waɗannan mas'alolin yace au litakallimu munasabati likra ko kuma mi munasaba ta kama a ambace su sai a sake maimaita su yace au li ziyadatil bayani fiha ko kuma dan ya ƙara maka bayani ka ƙara fahimta abin ya ƙara fito maka hili yace au li ghayri zalika min al afradil ilmiya ko kuma da wani abu wanda ya kasance manufa ce ta ilimi yace wa bil jumla huwa kitabun mufid fozan fozan wanda ma wannan littafi ta hakiki ya gyara littafin nan ya mushi me yake da suna ya mushi ta hakiki to shi ne ke magana ke cewa a jumlace ya kai mai karanta wannan littafi ina maka albishir da cewa wannan littafi ne mai amfani sosai zai amfane ka duniyarka da lahirarka yace wa ta'ati ahmiyatuhu min qidamihi wa huwa min kutubi salaf al-aqdamin alladhina asaru ala a'immat al-kibar yace yana daga cikin a'imma yana daga cikin muhimmancin wannan littafi ya kasance yana daga cikin sahih littattafai wa'inda aka samu daga magabata wa'inda kuma suma suka rayu tare da magabata manya-manya tare da shugabanni manya-manya wanda su ne almajirai na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa akhazu an wa rawu aqidatuhum safiya suka dauki aqidar wannan daga wajen manya-manyan malamai na daga tabi'ai su kuma daga wajen sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma suka yi ruwaya daga gare su aqida intattaciya tsabtatacciya mai kyau yace farahimahullah min imamin jalilin Allah ya jika wannan babban malami to yanzu malam zai shiga mana bayani akan sunan littafin kanshi menene ake nihi da sharh sunna menene sharh sunna me ake nihi da haka da farko mu sani cewa wannan littafi na aqida ne ita kuma aqida muhimmancin ta kamar muhimmancin zuciya yake a cikin mutum yanda mutum yake buƙatar zuciya a gangan cikin shi to haka yake buƙatar aqida a cikin addinin shi a duk lokacin da aka ce zuciya ta samu matsala to babu zanna babu tsaye tabbas baka da lahiya to haka a duk lokacin da aka samu aqidarka ta fara samun matsala to tabbas addininka ma bai da lahiya tabbas kana cikin matsala saboda wannan abin da ya shafi aqida shine ɗaya-ɗayan abin da in ka je kiyama bakka da shi akwai matsala a tare da aqidarka ko kallon littafin ka ba a yi bari a maka hisabi ko wuta za a kai ka shi ne laihin da mutum zai zo da laihika sun yi girman duwatsu Allah subhanahu wataala in ya ga dama sai ya yi mishi amma za ka zo da shirka ɗaya Allah ya ce babu gafara tsakanina da kai ɗan wutan kai kuma har abada mutum yana zauwa da laihika tari wannan laihikan a me ɗan azaba shi a gidan wuta ta yin shekaru a huddo shi a gashi gidan aljanna ya rayuwa har abada amma idan ka tafi wajen Allah da shirka to babu kai babu rayuwa a gidan aljanna ko da na sai gwanta guda ne har abada ɗan wuta ne dukkan yake kawo wannan matsala rashin kyakkyawa aqida, rashin sanin menene aqida, bare ka kyautata ta ko muka nisantar da kanka daga shirka. Saboda ita shirka kana aikata ta aikin ka yaro gaje baki daya. La in ashrakta wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Haka Allah subhanahu wa ta'ala yake gama manzo sallallahu alaihi wasallam, inda zaka yi shirka, inda zaka yi shirka la yahbatanna amaluka, da aikin ka duka ya lalace. Wa la takunanna min al-khasirin, da kuma ka kasance daga cikin wanda suka yi hasara. Haka a cikin suratul an'am sai da aka jero annabawa, ai kasan cewa in aka tara mutanen duniya baki daya, idan aka ce masu wane ne mafifita, ai kasan cewa annaba su ne a gidan gaba. Haka Allah ke cewa cikin suratul hajj, inna Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulun wa min an-nas, Allah yake zaba a cikin mutane ya zaɓi manzannin shi daga cikin mala’ikai. Kuma hannun haka daga cikin mala’ikai Allah ne ya zaɓi Jibril ya kasance shi ne manzo, shi yake aika zuwa ga annabawa. Haka a cikin mutane Allah ya ware wasu ya zaɓi su, su ne mai da suna wanda ake aika zuwa ga mutane. Kuma to daga cikin annabawan wannan Allah ya sake ce mana wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina ala ba'd, a cikin wannan annabawan kuma an faddala wasu akan wasu, dukkan su ba daidai suke ba. Haka nan daga cikin annabawan wa'annan da aka faddala wasu akan wasu, Allah ya ware wasu ya ce wannan su ne ulul azmi, wa laqad akhadhna min an-nabiyyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam wa akhadhna minhum mithaqan ghaliza. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annabi Nuh, annabi Musa, annabi Isa, annabi Ibrahim, wa'annan su ne manya-manya da ake ce ma ulul azmi min ar-rusul. Kaga su zababbun zababbu ne, kuma a cikin nasu ma sai aka zabi manzon rahama sallallahu alaihi wasallam, inda yake cewa ana sayyidu walad adam wala fakhr, ni ne shugaban annabawa ɗayan annabi Adam baki ɗayansu, ba alfahari bane nake gaskiyar magana ce hakan. To wanda aka zaba cikin zababbu an ce idan ya shirka zaba ta aikin shi. Annabawa da aka jero su a cikin suratul an'am, Allah ya ta'ala in ashraku lahabil anhum makanu ya'malu, inda za su yi shirka da gabaki dai abinda suka aikata na alkhairi gabaki dai ya lalace. To annabawa zababbun zababbu an ce musu inda aqida ta samu matsala, inda sun yi shirka da aikin su ya lalace, to ina ga mu? Su sun yi mu sanin Allah, sun yi mu imani, sun yi mu kusanci ga Allah, su kati suka gani. Amma duk da haka su ne ɗan gidan gaba aka ce musu inda sun shirka da ta lalace. To kaga yana da kyau mu san mitece shirka, yana da kyau mu san mitece aqida ingantacciya domin mu bida, mu san shirka domin mu guje ta. Yana daga cikin muhimmancin aqida, manzo sallallahu alaihi wasallam ya aiki Mu'az zuwa ga wasu mutane, yake ce ni ya kai Mu'az ya kasance abinda zaka fara kira ga mutane zuwa gare shi, ya kasance an yi wahidullah, ya kasance Allah shi kadai ne abin bautarsu. Wasiyar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya fara ma Mu'az ya aika shi zuwa ga wasu mutane ba musulmai ba, abu na farko su tsira tauhidi, shi ne abin da ake so. In ya so bayan haka, idan sun yi imani da haka, in ya so a ce musu yi sallah. Amma tauhidi shi ne na hari. Manzon rahama sallallahu alaihi wasallam shekara 13 yayi, 13 a garin Makka, gwagwarmayar da aka yi ta yi ita ce ya za a yi kawai a yi tsere tauhidi, shi ne kawai gwagwarmayar da aka rinda yi, shi ne abota ma Allah shi kaɗai, ya kasance a san cewa Allah shi yake rayawa, shi yake kashewa, shi yake badawa, shi yake hanawa, in za a roƙa shi za a roƙa kaza, duka wannan abin da ya shafi aqida ingantacciya shi ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya ta koyarwa tsawon shekara 13. To kwana da aka zo garin Madina, to kwana aka shiga sunan ahkam da sauran hukunce-hukunce, wannan yana nuna maka muhimmancin aqida ingantacciya. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut, abota ma Allah a nisanci tagutu, kada ka gama Allah da wani. Aqidar ka ake so ta tsarkaka ta zama mai kyau, wannan shine zaman lahiyarka ya kai mu'mini. To malam sai yake mana bayani anan, sai yake cewa ma'ana sharh, abin da yake da sharhu sunna shine bayani yana ne bayani ne zai maka akan sunna kawai ba zai maka sharhi bane ba irin za a dauki hadisi a ringa sharhin shi a shi malam anan bayani ne zai mana akan menene sunna aqidatan wa ibadatan wa mu'amalatan wa akhlaqan wa adaba yace laysa ma'anahu annahu yashrahu kitaban mu'ayyana bayana ne yace wa zai maka sharhin wani littafi bane na musamman a shi tun da ma asali mai littafin kawai sama littafin shi suna sharhus sunna ba yana ne zai maka sharhin wani littafi bane a kawai zai maka bayanin mitece sunna yace wa innama ma'anahu annahu yuwaddihu tariqatas sunna abinda yake ni zai maka bayani akan hanya ta sunna mitece sunna haza ma'ana sharh sunna yace kana al-awa'id yusammuna kutubul aqidati bisunna yace magabata suna sama littafin aqida shi suna sami suna as-sunna yace mithli hadha al-kitab kama wa littafin yace wa mithli as-sunna lil imam ahmad kama littafin as-sunna li imam ahmad da kai kuma as-sunna na ibnihi abdullah shi ma littafin ya sami suna as-sunna haka nan akwai as-sunna lil athram hakanan wa sharh usul i'tiqad ahli sunna wal jamaa lillalaka'i duka wannan littafai ne wanda malamai suka kuma suka samu suna as-sunna amma me suke ni suna nin aqida suna nin aqida bi ma'ana tariqatu yani dinur rasul sallallahu alaihi wasallam yace wa kadhalika yusammunaha al-iman kuma ni lokaci aqida hazi littafin aqida sami suna al-iman yace fa yudu fi ba'd al-kutub kitabun yusamma kitab al-iman yace haka zaka samu an rubuta littafi an sami suna kitab al-iman kama huwa mawjud fi sahih al-bukhari wa muslim yace haka zaka samu a cikin wasu littattafai an buje wani babi an sami suna kitab al-iman kamar yadda ya kasance a cikin sahih al-bukhari da muslim haka sun yi littafi sai a ciki sun buje shahi da musamman suka sanya mai suna kitabul iman yace yaqiduna kitaban yusammunahu kitabul iman yace wa yuriduna fihi ma yaktasu bil aqida amma kuma in suka tashi kawwa kawai su kawwa abin da yake da alaka da aqida kawai min al iman billah daga imani da Allah wa malaikatihi da malaikan shi wa kutubihi da littattafan shi wa rusulihi da manzannin shi wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa sharri da ranar lahira da kuma da imani da qaddarar ta alkhairi ko ta sharri fa yusammuna al iman sai sanya ma littafin wannan suna al iman kaga sun yi bayanin aqida ne aqida dama wayannan abubuwan su ne aqida in ya kasance kayi imani da Allah kayi imani da malaikai da manzanni kayi imani da ranar lahira kayi imani da littafai kayi imani da kaddara ta alkhairi ko ta sharri to a lokacin ne kana da imani a zuciyarka ka shiga musulunci kenan kana da imani a lokacin nan yace wa kalli sammuna ash-shari'a wani lokaci kuma ya samu littafin suna ash-shari'a ka kitabi shari'a da al-imam al-ajuri ash-shafi'i littafin ajuri haka suka sami suna ash-shari'a yace wa kalli sammuna at-tauhid haka za su yi littafi sami suna at-tauhid kawai shi kuma an ka bude kawai aqida ce mithla kitab at-tauhid li ibn khuzaima wa kutub at-tauhid al-ma'rufa wa tusamma al-aqida kuma suna sami suna al-aqida wa huwa ma ya'taqiduhu al-qalb shine abinda zuciya take kudircewa wai duni bihi wai zumu bihi kuma ya rinka addini da wannan abinda ta kudirce kuma ya kasance shine abin ban shi yace wa hadhihi al-asma'u kulluha la ikhtilafa bainaha fa hiya asma'un muta'addidatun li shay'in wahid duka wa'annan sunaye da kake gani malai yake cewa la ikhtilafa bainaha ai babu wani ikhtilafi tsakanin su babu wani bambanci tsakanin su idan ka duba continuity na ciki ba wani bambanci ke da kai tsakanin su ba duka magana ce suke akan aqida kawai sunaye ne daban-daban amma kuma abu guda suke magana akai yace fa hazihi min al mutaradifat to wannan sunaye ake ce ma al mutaradifat synonym kenan kamantacce ne yare a suna amma kuma abu guda ne yace wala mushahata fil asma idha alima al murad falaysa hadha min al ikhtilaf kenan babu wani matsala a wajen suna duka abu guda ne ake magana akai idan mutun ya san me ake nihi da littafin da aka wallafa yace kuma wannan ba ikhtilafi bane ba wa inna ma hadha min al istilah kawai istilahi just an sami suna ne haka wa kullu ilahin lahu wajhun fala ikhtilafa bainahum fi dhalika wa in ikhtalafat al alfaz wal ma'na wahid yake cha duka istilahi ne kamar suna ne amma ma'ana guda babu wani ikhtilafi tsakanin wa innal tatawi kakab da muka zana in ma mai suna at-tauhid ne in ma mai suna as-sunna ne in ma mai suna al-iman ne in ma mai suna ash-shari'a ne duka babu wani bambanci a cikin abin da suka kumsa kawai sunan ne yake bambanta amma abin da yake ciki ba matsala a ciki yace amma man yunkiru hadha wa yaqulu al-aqidatu wat-tauhid istilahu laysa alayhi dalilun amma wanda yake inkari yace ai aqida da tauhidi kawai suna ne amma yana nema yace ba ai wani ba yace wannan bai da dalili akai yace walaysa huwa mawjudan fil qur'an wala fi sunna kuma wannan abin da ya dauko babu shi a cikin qur'ani ko a sunna fa hadha tashkikun yuriduna bihi an yajtathu hadhihi al-aqida faja'u bi hadha al-kalam min ajli ay Allah yumayyiz bayna al-firqi ad-dalla wal firqati al-mustaqima hadha huwa alladhi ghazaw yace wannan suna kawo wa shubuhani ba dan wani abu dan akasa bambanci tsakanin masu aqida ingantacciya da wanda suke da aqida mara suke yace wa min ajli Allah yuradda ala ahli al-batil yace kuma basa so ne a ringa ma waɗanda suke hanya karkatatta a ringa musu raddi shi sa suke kawo irin wannan shuboyi yace hada qasdul muta'allimin minhum amma al-hamaj war-ra'a'u alladhina ya'khuzuna min al-mazabir al-afkar fa hum yuraddiduna hadhihi al-aqwal kama fi ba'd suf wa ba'd ma yusammunahu mu'allafat fala yajuzu al-iltifat ila hadhihi at-tashkikat wa hadhihi al-umur kenan malai na magana ne akan wasu wanda suke zauwa su wallafe-wallafe su kawo sunaye su ringa nuna ba ɗaya ba ne ba alhali kuma abu guda ne malai na so nuna maka cewa duk waɗannan abu da ka gani suna tafiya ne akan abu guda as-sunna ne at-tauhidi ne al-iman ne ash-shari'a ne duka me ake so a ce ma tariqatu salima tariqatu al-muhammadiyya tariqatu dinul islam yace wa hadha shay'un darajat alayhi al-umma wa tahtammu bihi yace wannan abu ne wanda al'umma ta kula da shi sosai yace tamyizan bainal haqqi wal batil don bambanta tsakanin gaskiya da ƙarya wa bainal huda wad dalal tsakanin shari'a da bata walakinna ulaika lahum qasdun fi hada amma su wa'antan suna da wannan su akan wannan yace hum yuriduna an yadmiju an-nas su so suke kawai a takuri saboda shi malam mai littafin a lokacin da suka rayu sun rayu ne tare da mutane wanda suke cewa su musulmai ne amma aqida su gurbatacciya ce to shi yasa malamai suka riga kokarin wallafa-wallafan littattafai domin su dora mutane akan aqida ingantacciya kada su ringa karkata akan aqida dabat da kyau to su kuma wasu da suka zo daga baya sai suke kokarin mi zai hana duka a gabatun da duka musulmai kowa amsa sunan islam amma wannan ya karkace ya bar hanya shi kuma wannan yana tsaye akan hanya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayyayuwa duka ayi kudin goro ya kasance a ce duka ɗaya ne tabbas akwai na kirki akwai na banza fa amma zabad fa yadhhabu jufa'an wa amma ma yanfa'u an-nas fa yanqusu al-ard abu na kirki ya tsaya abu na banza ya tafi bayyawa a ce misali a cikin mutane mai tsahi yana amsa sunan musulmi da wanda bai tsahi kace ɗaya ne la yastawun nawa ke da kuma cikin mutane wanda ake rayuwa tare da su amma tsahi suke nawa ke da kuma waɗanda ba su hana su ma dan uwansu magani ya lalace nawa ke da kuma wanda shirka ba su nuna da komai ba nawa ke da kuma wanda suke diba nawa ke da kuma suke bauta ma wani ɗan adam nawa ke da kuma waɗanda suke roƙon wani a matsayin wai mutumin kirki ne su ringa roƙon shi ba su abu nawa suke wurin su ringa kiran sunan ruhannai to yaya zaka gama wanda zai wuridin misali ya ringa kama sunan Allah yana istighfari yana salatu manzo sallallahu alaihi wasallam yana tasbihi yana tahmidi ya dan hannu yace ya Allah ka bani kaza da wanda shi kuma in yazo roƙon sunan ruhannai zai ringa kamawa shamsa ya ilu da sauransu su ne zai ringa kama sunayen su kace duka ɗaya ne bayyana ko da a ce wannan ya tsaye masallaci sai sallah a sahu guda ba ɗaya bane ba shi wannan Allah yake kira in ya tashi roƙon shi kuma wannan wani daban yake kira ba Allah ba bai yiwa su zama ɗaya to akwai sa a cikin musulman mu dewa wa'inda aqida su aqida ce gurbatacciya ga sunan musulmai ne suna sallah su guda za ku yi da su amma inda ka san abin da yake tare da shi da bayyanuwa ku bar shi shigo masallacin ku akwai wanda zaka ganshi yana tarmatarman abubuwa wanda ba sunan Allah bane ba komai sunan ruhanne ne da sunan mala'ikai da sunan wasu mutane da sunan aljannu kawai su ne a nannada a jikin shi su za su kare shi daga abubuwa da suke zuwa suke zuwa na da gobe shi su za su ba shi arziki su za su sa wani mai magani su za su sa in an ganshi a ringa karkarwa su za su sa in yi amshi kudin ka shikenan kai da shi baka iya tambaye shi ba shashato suke ce mata shi zai sa wani ya ringa ce har mallan yanzu ranga dai shi bace ya tsaye kuma ya ringa amsa sunan musulmi kuma kai kana roƙon Allah shi kadai shi wani yana gama Allah da wani kace duk kanku musulmi ba dai wani ko da a ce yana sallah ko da a ce yana azumi kullun yana yi ne yana warware kanshi yana yi ne yana warware kanshi to haka al'umma ta samu kanta mun samu kanmu tare da wasu wanda suna da sunan musulmai amma ba musulman bane ba yanzu yana huta daga masallacin nan ya bar musulunci kai tsaya ta yi ammeji ba kai tsaya ta yi yarda ya yi wuriki ya kama sunan mu ya bar musulunci kuma duk ilimin shi ko da a ce ya rubuta qur'ani sau 100 saboda tsananin harda yana yin shirka kun juha ashraful anbiya wal mursalin manzon rahama Allah yake cewa inda ya yi shirka da ya bada aikin shi to ya kuke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana iya gama ma bukka gamuwa amma shi ma an ce mai inda ya shirka ba ta aikin shi to kai fa kuma kai kana yi ka ringa tsammanin kuma kai kuje waliye kuje gidan gaba wallahi aiki ya lalace sai an kiyaye in ba a kiyaye ba za a mutu a kasance cikin wa'inda Allah baya gafarta musu inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wai firu ma duk da zalika ne in sha Allah bai gafarta ma wanda ya shirka da shi amma wanda bai shirka ba Allah zai gafarta mishi to in ka mutu kana wannan hali ka mutu a karkace a ba musulmi ba to shine ma ne yake cewa wai su suke a raba kudin goro da waɗanda suke rayuwa a irin wannan rayuwa ta shirka kuma suna asu sunan musulmi da waɗanda kuma su kuma rayuwarsu gangariya ce irin ta sahabbai suke so su ringa yi wani sun gata daga manzo sallallahu alaihi wasallam wai a ce duka ɗaya ne ce a'a ba dai bane shine ma da yake bayani nan yace walakinna ulaika lahum qasdun fi hada yace hum yuriduna an yadmijun nas wala yakuna hunaka fariqun baina mulhidil muzdik so suke mutane su zama daya ba bambanci tsakanin zindiki da wanda ba musulmi ba ma shine ake cewa wahidatul adyan akwai wanda suke kira akan wannan wahidatul adyan wai duka addini duka ɗaya ne da Kirista da musulmi ai duka addini ɗaya ne duka littahi kowa littahi da yake bauta ma littahi din da zo daga wajen Allah kaza kaza ai injila ce su ma suke bi ko kuma qur'ani ne kuma duka sun zo kaza shi da kitan wajen addiya yahudawa ma haka kaza kaza a ringa neman ai alwani da kallo wasu a ce ai duka addinin Allah ne a manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa inda Isa zai su da shi ma ban shi zai annabi Isa inda zai su alaihi salam yace da shi ma ni zai bi Umar bin Khattab ya dauko irin littattafan na ahli kitabi yake karantawa a gaban manzo sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya bata rai ya nuna mai rashin jin dadin shi akan wannan ne yace mai ko annabi Isa ya zo yanzu ni zai bi ina kai ina anwani da wannan da littafin su alhali sun sassauya su kawai yanzu shugaban nasu in ya ga akwai wata fakara take hana su ji dani kawai shi kira su huda kai a sa wata faras sauyawa suke sun yi sauye-sauye da yawa sun yi karar-karar da yawa a cikin injila a cikin bibil karar-karar ke da kudi akwai abubuwa da yawa wanda ba na Allah ba ne shi yasa a yanzu baka zauwa ka yanke magana kai sai ka ce wallahi wannan bibil din shine injila ga annabi Isa a kuskure so da sun yi karar-karar sun sauye sauye amma alqur'ani mai girma idan kai rantsuwa ka ce wannan alqur'anin daga wajen Allah ya zo wannan babu kafara ko babu shakka tabbas haka Allah ya dauke alƙawari ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun to bayyayuwa a ranar gama gurbatacce da mai kyau bayyayuwa to su masu irin wannan aqide wanda shi ma da yake magana su suke kawai a ce ai duka dai a zo a zauna tare yace wa mustaqim mumtad su ake a zo a ranar gama wanda yake saman kan hanya madidinciya da wanda yake bid'a yace wa innama yabqauna tahta mazallati ismin islam li ajal tawahhud almuslimin bi sa'i ai kawai su ce mata ai duka suna karkashin musulunci in muna so musulmai su hada kai kawai kamar bambanta mace shi kowa dai ne yake ya kira rubar dai dai yake mai bugun kasa dai dai yake mai zuwa jan boka dai dai yake mai sihiri dai dai yake kowa abin da ya gada wanda ya ce bi aiki da hadisi dai dai yake da alqur'ani kadai zai aiki da wanda in zai faɗi kira sunan wani dai dai yake da kai da ka tsaya a kan abin da Allah ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a ce wai duka la yastawu abada yace fa naqulu lahu za mu ce musu mu kuma amsa almuslimuna la yatawahhaduna illa ala aqidatin sahiha na ka san musulmai ba sa gamuwa sai akan aqida ingantacciya duk abin da zaka je ka zo duk abin da zaka kawo duk shawarar da zaka bada duk tunanin duk afkar din duk abin da zaka kawo ba abin da zai ga musulmai in ba aqida ingantacciya ba warka zo daga Allah da musulunci yace al-aqidatu allati jama'at as-sahaba wa kanu mutafarriqin aqidar da ta gama sahabbai a lokacin da musulunci ya isko su suna watsi musulunci da yazo sahabbai a watsi suke babu hadin kai tsakanin Aws da Khazraj ba ashiri kabila wannan da kabila wannan ba ashiri musulunci da yazo yace dukan ku uwa ne innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina afurikum ku mummunai ɗan uwan juna ne ku gyara tsakanin ku kawai haka Allah ya ce wa in ta'ifatani min almu'minina tatalu fa aslihu bainahuma idan wasu ta'ifa wasu group na mummunai biyu suke fada to ku zo ku sulhu tsakanin su fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafiya ila amrillah idan dayan takiya to ku ga mun ku yake ta idan tunya saboda su ake he musulmai sun kawo haka manzo sallallahu alaihi wasallam da ya isko Khazraj da Aws yaki suke tsakanin su wasu kabilu ne guda biyu na garin Madina wada suke tsakanin su manzo sallallahu alaihi wasallam sababin zawashi Allah ya hada kansu suka zama uwa da uba da fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul haka Allah yake cewa wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ku gamu a saman kan hanyar Allah kada ku rarraba haka musulunci ke kira to wannan abin da ya hada sahabbai idan muna so mu ma ya hada mu shine za mu dauko sai mu hadu idan muna so mu hadu sai mu dauko mu ya hada sahabbai suka zama tsintsiya madarminci guda abin da ya hada su to shi zai hada shine wani malami yake cewa ba abin da zai gyara al'umman nan sai abin da ya gyara al'umma farko idan kana so al'umman nan ta gyaru to ka duba gani me ya gyara ta farko abin da ya gyara ta farko ku kwaikwaye shi ku dauke shi zai gyara ku amma ba ku zauwa kowa ya zo ya sauya addini kowa yana abin da ya ga dama ku ce kuma wanda zai ce a dauko Qur'ani a dauko hadisan Manzo sallallahu alaihi wasallam abin da aka samu a Qur'ani da hadisi shi za a yi da wanda zai zo ya ce yana ta cewa a cikin addini shi ma yana iya karawa ko wani shi yana iya karawa ko ya kamata babu zancen wani ya kamata babu zancen ina gani kawai mi Allah ce mi annabi ce shine magana idan ana so yace waskuruni matallahi alaikum iz kuntum a'da'an fa allafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana waskuruni matallahi alaikum kutuna ni'mat da Allah ya muku iz kuntum a'da'an ta abukan gaba kuke kuna adawa da juna fa allafa bayna qulubikum Allah ya hada tsakanin zukatanku yace mal ladhi jama'a bayna sahaba min al-furqati wat-tanahul illa hadhi al-aqida allati hiya ma'ana la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah malaike cewa babu abin da ya gama sahabban wannan to babu abin da ya gama su a lokacin da suka rarraba yace sai wannan aqida wanda ma'anar da yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace fala yajma'un nas fala yajma'un nasa illa al-aqidatu sahiha to ba abin da zai gaba mutane sai aqida ingantacciya wa amma an yakunu mukhtalifina fi i'tiqadihim falan yajtami'u abadan duk lokacin da al'umma ta kasance sun rarraba a wajen aqidar su to har abada ba za su gaba ba in dai akwai bambanci a aqida to babu zancen gamuwa har abada babu zancen hadin kai har abada aqida ita babu ikhtilafi babu ikhtilafi akan Allah kadai zai abota ba babu ikhtilafi akan cewa Allah yake arzutawa babu ikhtilafi akan cewa Allah yake bada lafiya Allah yake badawa Allah yake hanawa Allah yake saukar da ruwa Allah yake kaza Allah yake kaza wannan babu ikhtilafi a ciki duk wanda yake tunanin wani shi ne zai bada arziki wani shi ne zai hana wani shi ne zai bada lafiya wani shi ne zai bada jin dadi wani shi ne zai bada kwanciyar hankali wani shi ne zai bada kaza da kaza da kaza to wannan babu magana ku gamu da shi ku ci zaku yi tayya da babu wannan magana sai dai ai hakuri amma babu zancen gamuwa saboda shi ya bi hanya ne ta kahuran lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam su ma bi suke gani suna ganin cewa guma kan su suke badawa shi kuma kai ma ka zo ka dauka cewa wani yake badawa kenan kun zama daya idan aka yi magana sai su ce amana abuduhum illa liqarribuna ila allahi zulfa ai babu ta musu wani miki muna kusanci ne zuwa gare su domin su kusantar da mu zuwa ga Allah mu roke su ne su yi roƙa mana Allah to wannan ma shirka ne Allah ce waye wai za su alaka ibadi anni fa inni qarib idan bayi na suka tambaye ka akai na ka ce musu ina kusa da su ujibu da'wata da'i zaka shi Allah subhanahu wa ta'ala tsakanin shi da bawan shi ba a shiga kai tsaye ne direct bakka biyayya ta kokaje wajen Allah ba ai fa ai shi yasa aqida ingantacciya manzo sallallahu alaihi wasallam ma ba ka daga hannu ka roke shi ka ce ya rasulullah ba da arziki ba ai shirka ce ta kake Allah ba da arziki ya rasulullah yi mana albarka a ta ake Allah muna albarka saboda idan muka karanta salatul annabi ta fata ba mu amsa kan wannan اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سيبكتي وبارك ومكي ركوع ما منزل صلى الله عليه وسلم على البركة ومكي ركوع ما منزل صلى الله عليه وسلم على البركة الله كنم وانت مكي ركوع يما منزل صلى الله عليه وسلم على البركة يقارى مش على البركة توموما شيزا مروقا يمنع البركة وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم كما عندك البركة على النبي إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تدك من أب وأنت الله يكي بايروا إذا كان أوكا كباوين شيك ينكا إشيكا كبر مسلم جي تسنن ونن شين ببقى ومهم من جي أرأي ومتر والله مسن أكيدا مسن menene haƙƙin Allah mun san menene haƙƙin manzo sallallahu alaihi wasallam mun san menene haƙƙin bayi sauran ga magani kowanne mu ajje shi a wurin shi kan mu dauki haƙƙin Allah ba wani bawan shi muna yin haka mun bar musulunci kuma idan ka mutu kana wannan babu kai babu gidan aljanna innahu man yushriku billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'wahu annar sai malike ta ammal ikhtilafu fil masail al fiqhiyyah al ijtihadiyya amma bambanci dake da kai ko ikhtilafi dake da kai sabani dake da kai a wajen masail mas'aloli na fiqhu ko na ijtihadi misali wata mas'ala ta wata fiqhu sai a samu wani ya fahimce ta kaza wani ya fahimce ta kaza misali wajen rike hannu wani ya fahimci cewa idan an kakabarta sallah ka rike hannu wani kuma ya fahimci cewa kai in ka taso daga ruku'i ma ka rike hannu tsakanin malamai in ka taso daga ruku'i ma wani ya fahimci ka rike hannu wani kuma ya fahimci a saki ake an taso daga ruku'i to kaga wannan ikhtilafi ne wannan malamin ya ce kaza ya ce in aka zo ana karatu kadai za a rike hannu shi kuma wannan ya ce in an taso daga ruku'i ma sai an rike hannu kaga wannan ba ikhtilafi bane ba sabani bane wanda yake cutarwa bai taba aqida bai bata sallah dan kai sallah baka rike hannu ba da ruku'i bai bata sallah wannan ba koyi bane ba amma ikhtilafi a aqida shine matsala amma dan ikhtilafi akan abin da ya shafi masail na fiqh na fahimta nasi ne yazo wanda ya fahimce shi kaza wanda ya fahimce shi kaza me kawo wannan mas'alai ta rike hannu ba ruku ko ta hadisi ne yazo manzo sallallahu alaihi wasallam idan yana tsaye yana rike hannu sai suka ce ai nan ta zo ga ruku imma a tsaye ake yana rike hannu ya kamata wani kuma yace a ai tsayuwa ana ne ta lokacin karatu shine kawai aka samu to kaga wannan bai da matsala wannan ba koyi bane ba wata rana manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yusalliyanna ahadukum al-asr illa fi bani quraiza kada yin ku yi sallah ta al-asr sai a garin bani quraiza wasu sahabbai suka ce a wannan yana nuna mana ni goga mutai wasu kuma suka ce a kada mu yi sallah a ko ina sai mun je bani quraiza wasu kuma suka ce a in muna hanya ma lokacin sallah muna yin tsaya mu yi sallah me yake so yace mana dai ni goga ne mutai kaga ni suke sabani wasu a hanya suka tsaya sallah wasu kuma suka ce a yi sai can za su yi sallah dukan su kuma aka ce sun sabu wata rana an ana cikin daji lokacin sallah yayi da dare aka rasa ina gabas take aka samu ikhtilafi wannan yace nan ne wannan yace nan aka ce kowa ya sallah inda yake so kowa ya sallah kuma yasa alama da aka tashi da sai kowa ba a gabas ne yake kuma dukkan su aka ce musu yayi kaman menene ikhtilafi ne akan masail sama sama wanda ba su da matsala amma a aqida a asali shine matsala to nan ne ba a so a samu ikhtilafi shine malaki wani bayani yace allati yahtamilu hadalil fa hada la yu'athir wanda ihtimali da dalili wannan bai cutarwa a cikin addini yace wala yuhdisu furqatan wala adawa kuma wannan bai kawo mana bambai wani rarrabuwa bai kawo adawa bai kawo adawa ga ranga cewa ni dan malikiyya kace ni dan hanbaliyya kace ni dan hanafiyya dan shafi'iyya ne banna ban dan malikiyya sallah banna ban dan hanafiyya sallah banna ban kaza wasaka har ya kai wata musiba da ta samu wasu wai sun rike malikiyya ne sai a zo a ce musu ga hadisi ya ce kaza sai su ce ai a malikiyya kaza ne ana ma magana manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ko yayi kaza kai kuma kana cewa wai a malikiyya kaza ne shi yasa wasu malamai suke kakkausa musu harshe su ce ma waɗannan masu irin wannan aqida in ba kai hankali ba za ka bar musulunci tana ana ce ma annabi ya faɗa abu kai kuma kana cewa wani ya faɗa abu ko wani ga yanda yake gani manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abu kai kace ga yanda kake gani Allah yake cewa fal yahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim si hankali masaba wa manzo sallallahu alaihi wasallam fitna za ta same su ko azaba mai raɗi sama annabi ba karin matsala bane ana cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza kai kana cewa malikiyya an ce kaza malaman ku mun karanta a cikin sufatul salatin nabi sallallahu alaihi wasallam duka ara'in su a muqaddima ta imamu al-albani yayi bayani yake ya kawo mana duka yace imamu abu hanifa imamu malik ahmad bin hanbal imamu shafi'i dukkan su aqida su idza sahha al-hadithu fa huwa mazhabi idan hadisi ya inganta shine mazhabi na nima idan aka ce annabi ya ce to ku bar na wasu ke cewa ku yi ciwa da shi ku dauki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai ma malik hatta yake babu wanda ba daukan maganar shi a meda mushi illa sahibi hazal qabr tunda shi a masallacin madina ke bar karatu kabar manzon sallallahu alaihi wasallam a kusan shi shine yake isharar ya haka yace babu wanda ba daukan maganar shi in ta kama a meda mushi kuma a meda mushi sai mai wannan kabarin shine manzon sallallahu alaihi wasallam shi kadai yake da wannan ismin amma banda shi har shi imam malik ana iya daukan maganar shi a lokacin da ya daidai kuma idan lokacin da ya saba sai a bar mishi maganar shi a dauki magana ta manzon rahama sallallahu alaihi wasallam wannan shine aqida ingantacciya ba daukan wani maganar wani a bar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai malai ci gaba da cewa ya anna hadha ijtihadun sa'ib sai ke ta saboda wannan ijtihadi ne sa'ib لكن الاختلاف في العقيده غير سائق وان اختلافني وجبيه ده مساله بي تشتروا اما اختلاف العقيده يجي شيء بمبم مساله يجي ولا يجتمع عليه المختلفون ابدا يجي تا باب تي ده زاي اتي انزو ان غمو دون سكه سام بمبنتي عقيده لا يجتمع المختلفون في العقيده مهما حاول من حاول باب تا يند زاي وايند سكه سام اختلاف العقيده سغمو kokarin mai kokari babu tunda ya saga mu ne annahu yuridu an yajma bainal mutadaddai mutadaddat saboda yana kokarin ya gama tsakanin kishiyoyi ne guda biyu wala yumkinu jam'u bainal mutadaddat wal mutanaqidat babu tunda za a kuma a gama tsakanin abu biyu kishiyoyin juna wanda kuma suke cin karo da juna babu canza su ba in dai aka ce aqida ta bambanta to shikenan wa an rasa komai an rasa komai ina ganin Allah yake badawa kai kuma kana ganin mun yake badawa ta za a yi musamman wuri guda ta za a yi mugan yace fa iza kanu yuriduna wahdatal muslimina idan suna so musulmai su gamu fa alaihim an yusahihu al aqidata awwalan abin da yake kansu su gyara aqida shine abin da farko al aqidata allati kana rusulu min awwalihim ila akhirihim yahtamuna biha aqidat da dukkanin manzanni na farkon su da na karshen su sun damu da ita kuma ita ce babban abu a tare da su yace wa yabda'una biha kuma da ita suke farawa alaihim an yuwahhiduha awwalan abin da yake kan wanda suke so a gamu su tsaye da wannan aqidar ta zama daya irin ta manzanni in yaso a zamna lahiya fa iza wahadul aqida idan aqida ta zama daya ittahadatul umma to a lokacin nan umma zata al umma zata zama daya na yake ta haza in kanu jadina wa sadiqina fi da'wati to si haka idan da gaske suke idan da gaske suke a cikin abin da suke kira na cewa a gamu to a zo a gamu akan akan aqidar manzanni akan aqidar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar ita ce kawai abu Allah abu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace lakin hum yaskharuna min alladhina takallam fil aqida sai dai su kulle idan ana magana ta aqida su izgili ma suke ma mai magana ta aqida gani suke kai wannan mai so bambanta mutane ta yaya zaka gama wanda yake kiran Allah idan yana da ru'iya da bukata Allah yake roko ka gama shi da wanda shi tsahi yake yi ta yaya bai yi ba zai zama daya da wanda in ya tashi yana da bukata istikhara yake ba Allah zabi ta yaya zama daya ta yaya wanda in wata musiba ta same zai kama sunan wani da wanda zai kama sunan Allah ta zama daya wai kuma idan ka ce a komo a bar kiran bayan Allah a ringa kiran ubangijin bayan Allah sai a ringa ma izgili a ringa ganin kai wannan mai neman raba kan mutane yace waye da ila al aqidati sayya masu kira zuwa ga aqida ingantacciya waye kulu ne zai ringa ce hada yukafirun nas zai ce wannan haka hurta mutane ki wai idan mutun ya kirayi wani ba Allah a lokacin da kuma Allah kadai za a kiraya ya biya bukatai in ka ce mai wannan abin kafurci ne wai a ringa ma izgili a ce wannan kafurci wai kai mai kafurta mutane to mine ne aikata mutum in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mustajabu lakum wa yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka bisul khabir ta yadda zama daya mutum da zai ringa kiran ruhanni cikin dare yana wurdi yana kiran ruhanni wai su biya mai bukatar shi da wanda shi zai tashi da daren yake amune yace Allah ka bani kaza kuma ka ce wai duka ɗaya ne kuma ka ce mai in ka gaya ma mu wannan aikin kidan wani ba Allah bai baka abin da Allah yake fadawa wannan kahurci ne wai amma mutumin izgili a ce kahurta mutane to me za a sa ma abin suna wani suna za a ba abin wanda ya kira wani Allah ba Allah ba menene wannan abin musulunci ne ta'a ce bin annabi ne kyautatawa ne me in bai yin haka daidai ba daidai ne kahurci ya aikata kuma mai aikata wannan shirka ke aikatawa kuma wanda yake shirka dan mutane in bai tuba ba kuma dole a kirawe abu da sunan shi ba a sauya masu tuwo suna in dai kai kahurci dole a gama kai kahurci wai yace wayuridu an yufarriqa al muslimin ya ringa cewa wannan so ke rarraba tsakanin musulmai wayuridu kaza ila akhir kullum ana sama mutun suna a ce ai wannan ya ringa cewa mutane wuta kawai to ka aikin gidan wuta ba zan ka shiga wuta ba ka duwa maka so ka shiga wuta in dai baka so ka shiga wuta ka tuba amma Allah ya ce annabi ya ce in kai aiki iri kaza wuta zaka dole a gaya maka kai hankali aiki iri kaza wuta zaka in baka tuba ba ka tuba maka so ka shiga wuta aiki iri kaza ka wurce ne kakkai in ka mutu kana yi in ka shiga wuta har abada baka wuta ba ni na faɗi ba Allah ya faɗi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha innahu man yushriku billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna Allah ya faɗa kenan ka kiyaye sai ka zauna lafiya na kenan a takaice za mu tsaya inda malaka ta fa na qulu lahum za mu ce musu lan tastati'u ba ku iyawa an tajma'ul muslimina ala ghayri aqidati sahiha, ba ku iya gama musulmi akan aqida in dai ba ingantacciya bace ba. Iz law tawahhadat al aqida lajtama'u bi suhula, inda aqida ta gamu aqida dai ake ba a kiran kowa sai Allah, ba mu ta ba kowa sai Allah, to cikin sauki za a gamu. Huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin, haka Allah yake fada, yake cewa wa allafa bayna qulubihim law allafta ma fil law anfaqta ma fil ardi jami'an, yace ma allafta bayna qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim, haka yake cewa uzkuru ni'matallahi alaykum iz kuntum a'da'an fa allafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwanan wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun falan yajma'a an-nas illa al-aqidatu as-sahiha, ba abin da zai ga mutane sai aqida ingantacciya, allati ja'at biha ar-rusulu min awwalihim ila khatimihim Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun, yace wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun, haka kuma yake cewa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun, yace la yatawahhaduna illa ala ibadati rabbin wahidin wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala, babu tinza al'umma ta gamu sai kalkashin ibada ga ubangiji daya shine ubangiji Allah, li'annahu huwa ar-rabbul haqq, shine ubangijin gaskiya, wa ghayruhu batil, wanda ba Allah ba batani, ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير, يتي wannan zalika bi anna Allah huwal haqq, yati wannan Allah shine gaskiya, wa anna ma yadun min dunihi huwal batil, wanda suke kira kuma bayan Allah yati wannan batani, wa anna Allah huwal aliy al kabir, Allah shine madaukaki kuma shine mai girma, yati fa hadha huwa majalu tauhid al muslimina in kanu sadiqin, wannan hanya ce daya ta gamman musulmai su gamu tsinsiya mutarminci guda in dai da gaskiya suke, falisayhu al aqida, su daidaita aqidarsu, wa yanfu anha zayga dakhil, su yaye mata dukkan abin da ya kasance dauƙace da tarkace, litakuna kama jaa biha muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ta kasance kamar yanda manzo sallallahu alaihi wasallam yazo da ita, li ajali anna al muslimina yattahiduna alaiha, dan saboda musulmai su gama akan ta, wa hadha huwa alladhi aradahu salaf, wannan kuma shine magabata suke so, shine suke mana wallafa littahi, kamar yanda malam kalbarbahari Imam al-Barbahari ya rubuta wannan littahi, wa ghayrihi min ta'alifi hadhihi ar-rasail, da wannan littahi wanda aka yi makamantan irin wannan, fi bayani al-aqidati sahiha, domin bayanin aqida ingantacciya. Kenan malaman nan, wannan magabata Allah saka musu da alkhairi, Allah jikan su da rahama, sun mana wannan wallafa na littattafai ne domin su nuna mana wai addinin nan na manzo sallallahu alaihi wasallam ya yake, aqida na ingantacciya ya take, yaya sai koye ta wajen tabi'ai, tabi'ai ya sai koye ta wajen sahabbai, sahabbai ya sai koye ta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Anan ina ga zamu dakata, abinda muka faɗa dai Allah ba bulada, wanda muka yi kuskure Allah ya mana. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.